music at houseofsongs.com.
I'm the boy that called you.
Karatu samun ki a raina ya sani da entu burin da nake yi ni da ke mu kasantu fatan da nake ni da ke mu fara shirin aure
aure ka nake da babu iyaka zancen da nake da wuya a samu irin ka ka kai da miji ba ta yadda an karge ka so ya zama kauna gare ka maso
kin san na kamo mai soda karki bari a raba mu burina
da kai san marayu angona ba wani wanda ya kai ka a ruhina
kina burge ni na yarda kin san so yanzu yayi tsada
Kizan mata
ni
ma kai san